إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 21 ga watan Zulhijja hijira na shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 31 ga watan July shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 97 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin kitabu al-istiqama wallafar al-imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ke magana akan as-sifatul khabariyya na Allah subhanahu wataala sannan Ibn Taymiyyah ya tsawaita wajen maida zance ga maganganu da tunani irin na sufaye waɗanda ya ɗauko su kuma ya tattauna a kansu daga littafin Ar-Risalatu Al-Qushayriyya ta Abu Al-Qasim Al-Qushayri Allah ya saka Ibn Taymiyyah da alkhairi idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyar sa wanda yake mana magana akan mas'alata kishi da yadda musulunci ya kalle shi da abinda ya halasta da abinda yake wajibi da abinda shari'a bata yadda ba a aikata na kishi da kuma irin nau'i na kishi wanda sufaye ɗan ɗariƙu suka kirkiro da sunan wato neman kusanci zuwa ga Allah da kuma kishi kar wani yayi irin wannan kusancin da suke wa Allah Allah ya tsare zamu tashi inda malai yake cewa wa amma atizaru abul qasim anhu bi anna al ikhtara lil aghyar bil idafati ila qadri al haqqi mutasaghira fa udhrun batil yace amma kaga uzurin da abul qasim al qushayri yayi nufin ya kawo wa wannan mutumi da ake magana a kan shi wato a ɗaya daga cikin mutane guda biyu ashibli da ɗaya shine wanda wato yake ta a magana a kan su da irin yadda suka yi wani irin kishi mara ma'ana suka zake suka wuce makadi da rawa yace to uzurin da shi al-Qushayri yi nufin baiwa wannan mutumi da cewa al-ikhtaru lil aghyar bil idafati ila qadri al haqqi mutasaghira wato dabi'a ta al-ikhtar zuciya ta bujirowa da mutum lil aghyar ga masu kishin Allah su ji zuciyarsu tana kin wani wanda yake yin irin abinda suke yi ko zuciyarsu na kin wani wanda yake irin tasbihin da suke yi bil idafati ila qadri al haqqi in aka kwatanta da matsayin Allah subhanahu wataala mutasagira to ba wani abu bane ma'ana koda asalin irin wannan kishin da suke yi na kyamatar su ga wani na bautar Allah su kadai suke so su koda a ce ba kyau to amma in aka kwatanta da cewa ai kaunar Allah ta sa su kai haka to sai a ga wannan lifin ya zama kankani wannan shine uzurin da Abul Qasim Al-Qushayri ya so ya baiwa wannan mutum to shine Ibn Taymiyyah yake cewa fa uzrun batil wannan uzuri ne wanda yake na barna ba daidai bane wa zalika anna ash-shahida lir-rasuli bir-risalati lam yaj'alhu niddan lillahi to mun kuwa wanda yake kiran sallah in mun tana ana magana ne akan kiran sallah da hada tsakanin ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shi kuma wannan mutumi yake ganin an yi haka shi ba kyauta masa ba shine Ibn Taymiyyah yake cewa domin kuwa ambaton sheda manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin kiran sallah me yin wannan bai dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin kini ko abokin hamayya ga Allah ba wala sharikan lahu ba wai ya dauke shi a matsayin abin shirki ne ga Allah ba wala zahiran ko wanda yake fito na fito da Allah ba hatta yufadilu bainahu ballantana kuma a ce za a nemi fifiko waye fifiko a tsakankanin su ne hadal kalamu yaliku biman yaqulu wannan irin zancen a faɗi Allah a faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kiran sallah sai wani ya ce wai bai dace ai haka ba ibn tamiya yace irin wannan zancen ya dace ne da irin maganganun masu cewa inna allaha thalith salafa masu cewa Allah ɗayan uku ne kristoci kenan aw yaj'alu lillahi sharikan wa walada ko kuma wanda suke sanya wa Allah da yahudawa masu cewa waladallahu wai Allah ya haihu Allah ya ce innahum lakadibuna kariya suke aw biman yastaghithu bi makhluqin wa yatawakkalu alayhi da kuma magana ta yi kama da mai neman agaji a gun wani abin halitta wanda ba Allah ba wanda yake dogaro da wani koma bayan Allah ma'ana maganar su irin ta mushrikai ce aw ya'malu lahu ko wanda yake aiki yana bauta wa wani Allah aw yashtaghilu bihi Allah ko ya shagaltu da hidima ga wani Allah ya manta da ainihin bautar da Allah ya daura masa fa yuqalu lahu me irin waɗannan abubuwa sai a ce masa fa abudhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya fa abudu ka bauta wa Allah shi kadai wastabir li ibadatihi kuma kai haƙuri kai juriya a wajen bautar tasa da ibadati ya aile ta'ati kamar da malamai suka ce istabir asalin shi istabir ne da ta'u amma sai aka canza ta'u din zuwa sad zuwa kwa saboda mafuta da ta yi nauyi tsakankanin ta'u da sadun aka ce istabir istabir to da sadun da ta'u da suka na wuri daya zancen zai nauyi a baki da haka sai aka juya ta'u din zuwa qawl aka ce istabir kamar da ake cewa mustalahul hadith shi ma musta ne asalin shi musta inda sadun ta gamu da ta'un laraba suna canza nabiyin su mai da shi qawl sai zama mustalah haka istabara ina fara mun gani hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani irin Allah as-sami asalin shi daga al-musawat wani daidai da Allah malamin tafsiri cikin sabai sun fassara nan da cewa hal ta'lamu lahu samiyan ai hal ta'lamu lahu niddan kamar da Ibn Abbas ya fassara ko hal ta'lamu lahu mathilan aw shabihan kai ka san wani irin ar-rahman ka san wani mai kama da shi ko mai siffa irin tashi wanda ya cancanci sunan ar-rahman babu Allah kadai ke da wannan sunan to da haka bai da samiyu abinda ba shi yake ce ma wato takwara shine sami takwara namesake kenan go larabci kuma kamar da muka ambata asalin shi daga al-musawat samun daidaituwa tsakankanin wasu masu suna guda biyu ida wannan aya ce a cikin suratu maryam wa yuqalu lahu kuma sai a sake ce mai irin wannan magana fa abudillaha mukhlishan lahu din ka bauta wa Allah kana mai dayanta addinin kana mai ikhlasin addinin ka zuwa ga Allah ala lillahi ad-dinul khalis ku tsaya ku ji lalle Allah shi yake da addini ta tacce kalmar la ilaha illa Allah addini ne ta tacce wal ladina takhadhu min dunihi awliya wadanda ku suka riki wasu ababan soyayya ko ma bayan Allah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa suna cewa wai ba sa bauta wa wadannan allolin nasu sai dan allolin nasu sa musu su samu kusanci zuwa ga Allah inna Allah yahkumu bainahum yawmal qiyama wadannan Allah zai musu hukunci ranar kiyama fima hum fihi yakhtalifun akan wannan abu da suke sabani akai wa qawluhu ta'ala sannan kuma sai a gaya mushi fadin Allah amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul law anna aw qul aw law kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun qul lillahi shafa'atu jami'a aski sotu zumar kenan ko Allah yace amittakhadhu min dunillahi shufa'a shin sun riki wasu masu ceto ne bayan Allah ko ma bayan Allah qul aw law kanu yamlikuna la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun kace musu koda basu mallaki komai ba kuma koda ba su da hankali haka za ku rike su gumaka itatuwa da duwatsu da aka sassaka su za ku rika masu ceton ku kuma bayan Allah bayan kuna ganin basu mallaki komai ba abinda suka mallaka sannan kuma ba ma su da hankali qul lillahi shafa'atu jami'a kace musu ceto duka na Allah ne ila amsali zalika mimma fi kitabillahi, sai a gaya masa waɗannan ayoyi da ire-iren waɗannan ayoyi dake cikin littafin Allah, min al-ayatin lati fiha tajribu at-tauhidi wa tahqiq wa tahqiqi wa tahqiqu, wanda a cikin su akwai batu game da tajribu at-tauhidi, tsarkake tauhidi, wa tahqiquhu, da kuma tabbatar da tauhidi, yi wa Allah shi kadai bauta ba tare da hada shi da abokin tarayya ba. وقطع ملاحظة الأغيار في العبادة والاستغاثة والدعاء والمسألة والتوكل والرجاء والخشية والتقوى والإنابة. أيوين دو كما سكي ينكي ملاحظة الأغيار إرم ونن أينهم واتو تناني نوانا تشمى سكيشة في العبادة وانا تشمى سينا وانا كيشي مرة معنا سنا دونا تناني نتشيوا akwai tarayya tsakanin Allah da manzon shi, idan aka ambaci Allah aka ambaci manzon shi, to kamar an hada tarayya tsakanin su, to wannan wani tsinkaye ne nasu mara tushe. Fil ibadati, sukan yi wannan game da ibada, wal istighafati, ko neman agaji, wad du'ai, ko roko, wal mas'alati, da neman biyan bukata, wat tawakkuli, da dogaro ga Allah, wal raja'i, da kwaɗayin abin da ke wurin Allah na falala, wal khashyati, da jin tsoron Allah, wat taqwa, da takarantar game da al'amarin Allah, wal inabati, da komawa zuwa ga Allah, wa nahwu dhalika mimma huwa min khasa'isi haqqir rububiyyati, da ire-iren waɗannan abubuwan wanda suke daga cikin wato haƙƙin kasancewa Allah Ubangiji mahalicci, allati la tasduhu li malikin muqarrabin wala nabiyyin mursal, wanda ba sa cancantar a saryatar da su li malakin muqarrab, ga wani mala'ika makusanci kamar Jibrilu ko Mika'ila kuma kamantarsu, wala nabiyyin mursal, kuma ba a wato saryar da su ga wani annabi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi. Abinda malaka yake cewa ta kace shi ne, mutumin da yake kokarin hada wannan wannan fitinar wanda ke cikin wahaminsa, cewa ai an ambaci Allah to kar a hada da komai, kar ma a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi an yi haka sai ya jiki shi, ce wannan magana ce mara tushe. Kuma abin da ya kamata ya sani shi ne, wannan abin da yake kullawa babu shi, balantana ya ce yana koli shi, babu wannan kishi hasali. Kamar da za mu zo mu ji fadar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin fadar cikar yadda da Allah subhanahu wa ta'ala, da yi masa tauhidi. Ba ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, sai an hada da ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kalmar shahada. Dan haka sai a karanta wa mutum da ke fada irin wannan magana ire-iren waɗannan ayoyi da ke nuni zuwa ga ya bauta wa Allah, ya yi ikhlasi ga Allah, ya guje wa shirka, ya guje wa ainihin barna, ya guje wa neman agaji a gungumaka, kuma ya sani da cewa abin da yake tunani na kokarin kulla wannan rikici to babu shi a cikin ibada, ko a cikin addu'a, ko a cikin tawakkuli, ko a cikin sa rai ga abin da ke wurin Allah na falala da taqwa da sauransu. Fa ammal iman bil kitabi war rasuli fa hadha min tamamil iman billahi wa tauhid, kuma ya sani da cewa imani da Allah da kuma imani da littafi da kuma imani da manzo, fa hadha waɗannan min tamamil iman billahi wa tauhid, na daga cikin cikamakin imani da Allah da kuma tauhidi ɗayan ta Allah. La yatimmu illa bi tauhidi, da imani da Allah baya cika sai an yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai kuma an yi imani da tafar da Allah ya saukar. Wa zikrullahi biduni hadha ghayru nafi'in asla, ambatan Allah ba tare da an ambaci manzon shi sallallahu alaihi wasallama, ba tare da an yi da annabtar manzon Allah, an kuma yadda da tafan da Allah ya saukar ba, malai ya ce wannan bai da amfani, aslan bai ma da amfani. Dan mutum ya ambaci Allah amma bai yadda da manzo ba, bai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ko bai yadda Al-Qur'ani ba, to wannan ambatan da yawa Allah bai da wani amfani. Bal huwa sa'yun dallul, aiki ne na bata. Wa amalun batil, aiki ne na barna. Lam yatanaza'il muslimuna fi anna ar-rajula law qala ashhadu an la ilaha illa Allah ولم يقر بأن محمد رسول الله أنه لم يكن مؤمنا ولا مسلما ولا يستحق إلا العذاب. yace musulmi gaba daya ba su taba yin sabani ba akan cewa da mutun zai ci shi yayi da babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah amma bai yadda da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in mutun ya faɗa haka to musulmi ba su da sabani akan cewa wannan bai zama mu'mini ba ina nan a kafiri wannan bai zama musulmi ba ina nan a mushriki wannan mutumin kuma babu abin da ya cancanta a lahira sai azaba gashi ba yace yayi da Allah ɗaya ne amma sai yake da bangaren manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai imani ba walau shahida anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakana mu'minan musliman inda kathir min al-ulama amma da bai ambaci kawai cewa na yarda da annabi muhammadu a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai ambaci bangaren yarda da Allah din to da zai faɗa haka mafi yawan malamai suna ganin ya musulunta domin lazumin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na manzo yana lazumtar ka imani da Allah da ya aiko shi da sakon da Allah ya aiko shi amma akwai masu cewa sun yarda da Allah amma ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah bai ashi musuluncin su ba misali mafi kusa shine kristoci da yahudawa suna sun yarda da al-millal hanifiyya wato addinin sama addinin annabi ibrahim addini mai kanki in ba dan sun canza ba sun yarda da shi amma Allah bai karba ba saboda su ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tun daga sanda Allah ya aiko shi Allah bai karban komai na addini abun kowa sai ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malik yace wa ba'dhu yufarriqu baina man kana mu'tarifan bit tauhid kal yahudi wa man lam yakun mu'tarifan bihi wasu malamai sun raraba suka ce idan mutum yace yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za a duba shin kafin ya faɗi wannan kalmar yana da gaskiyan waɗanda suka yi itirafi da tauhidi kamar yahudu da nasara ko kuma yana cikin zuriyar mushrikai ne idan yana cikin wanda suka yi imani da tauhidi to yanzu musulunci shi ya karɓi domin ya cika abin da dabi amince da shi ba dama can ya yarda da Allah ɗaya ne abin da ya rage mishi yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi haka ko da bai maimaita waccan kalmar ba sai a yi gini akan asali dama ya yarda da ɗayantakan Allah da girman Allah da Allah ubangiji ne to sai a karban mishi amma wanda yake mushriki ne zuriyar bai yarda da Allah ba dama to shine wasu malamai suke ganin a'a shi lazumi sai ya furta duka biyu sai ya furta yarda da Allah cewa bai da abokin tarayya sai kuma ya furta yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shine dan aikin Allah ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa ba'dhum la yaj'alu musliman illa bi nutqi bi shahadatin wasu kuma suka ce a'a kowane ne ma in zai shiga musulunci sai ya furta kalmar shahada guda biyu wayya salasatu aqwalin ma'rufa fi madhhabi ahmada wa ghayri wadannan maganganu guda uku da aka ambata anan sanannu ne a madhhabi imamu ahmad ibn hanbal da ma madhhabin wani malamin daban wa hadha ma'ana ma yuwa fi ba'd al athari wannan kuma shine ma'anar abinda aka ruwaito a cikin wasu afa cewa ya muhammad tuzkaru wala uzkaru fa arba fa uzkaru wala tuzkaru fa aqbi yace ya Allah ya ce ya manzo ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tuzkaru na yarda ambace ka wala uzkaru ko ba ambace ni ba fa arba na yarda wa uzkaru ko ambace ni wala tuzkaru amma ba ambace ka ba fa aqbid sai ne fushi wannan da yake malami ta karije shi ba magana ce da aka ruwaito daga malamai suna faɗa cewa Allah subhanahu wataala ya yarda a ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ko da ba ambace shi a wajen ba yayin amma aka ambace shi ba ambaci manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to bi yarda yani zikrahu bir risala yana nufin ambatan shi a ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man zakarahu bir risalati faqad tadammana dhalika dhikrullah wanda dai ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo to wannan ambatan a cikin shi akwai ambatan Allah a matsayin Allah ubangiji fadan wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dauke da ma'anar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa amma man zakara Allah wa lam yadhkuruhu bir risala wanda ko ya ambaci Allah kadai yace ashhadu an la ilaha illallah wa lam yadhkuruhu bir risala bai ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fa innahu la yakunu mu'minan wannan bai imani ba hayyan wa haythu ja'a fil ahadith
to dinda kaji hadisai wata kila sai wani ya ce to ai ga hadisai sun zo cewa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah as'adun nas bi shafa'ati yawm al-qiyamati man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi wani zai kawo wannan hadisin ya ce to ai ga shi kuma hadisai sun zo da cewa zai fita daga wuta duk wanda yake shaida la ilaha illallah zai fita daga wuta ba a ce sai in ya shaida muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakanan as'adun nas bi shafa'ati yawm al-qiyama man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yafi kowa cancantan ceto ranar kiyama shine wanda yafi la ilaha illallah da tsarkin zuciya kaga nabi hada da muhammadur rasulullahi to wani zai iya cewa to ai ga nan wurara malam ya ce wa nahu zalika da ire-iren waɗannan fali anna zalika mustalzamun al-iman bi risala saboda fadin la ilaha illallah a cikin shi akwai lazimin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato babu wanda zai samu wannan matsayin da fadin la ilaha illallah sai ya fadi ta cikakkiya amma nan ana hikayar abin da ya fada ne malai ce kamar bayyanahu fi ghairi hadha al-mawdi' kamar yadda muka ambata a wurin daban wa annahu la tasifu hadhihi kalima illa min al-muqirrin bi risala kuma ai kalmar la ilaha illallah ba a karbanta ingantacciya ai hukuncin musuluncin wanda ya fade ta sai in ya zama min al-muqirrina bir risala ya tabbatar da annabci kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya tabbatar da annabci sannan za a karbi kalmar la ilaha illallah wato la ilaha illallah da aka fada anan da sharuɗanta sannan mutum zai samu wannan falalar sharuɗan daga ciki akwai tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وبما وقع فيه هؤلاء وامثالهم من ضعف الايمان بالكتاب والرسول وبعض انواع الضلاله والجهاله حتى في الشرك الذي زعموا انهم فروا منه فنسال الله مقلب القلوب ان يثبت قلوبنا على دينه قالوا يقول بما وقع فيه هؤلاء وامثاله ده irin wannan abun da waɗannan suka fada ciki da su da ire-iren su min da'afil imani bil kitabi na raunin imani da ainihin alqur'ani war rasuli da raunin imani da manzo sallallahu alaihi wasallama wa ba'd anwa'id dalalati wal jahala suka fada cikin nau'o'i daban-daban na barna da jahilci hatta fi shirki kai har ma suka fada cikin shirka alladhi za'amu annahum farru an minhu wanda suke riya kuma cewa su sun gujewa shirka waɗannan sufaye masu bin tafarki na ɗari uku sun samu rauni wajen imanin su da alqur'ani sun samu rauni wajen imanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sun fada ma nau'i daban-daban na barna da ababe na jahilci hasali ma har sun fada cikin wasu abubuwa na shirkiyat wajen istighatha wajen roƙon na cikin kabari wajen baiwa wasu bayi siffofin Allah da makamanta uwa ire-iren waɗannan wa kadhalika sai malai yace muna roƙon Allah subhanahu wataala wanda yake shine mai juya zakata Allah ya tabbatar da mu akan ainihin wato addininsa Allah ka sa mu dace wa kadhalika qaulish shibli yace to sai kuma magana ash-shibli ya gama da ta ɗaya wato wannan yana ishara zuwa ga magana da aka ce wa shibli mata tasarihu kai ko yaushe zaka huta ne sai ya ce idza lam ara lahu zakira shi ba zai huta ba hankalin shi ba zai kwanta ba sai ya waye gari ya ji sam babu mai ambaton Allah sai shi kadai ka ji kishin da yake waye da Allah wasi dai shi kadai ne ambaton Allah baya so wani ya tarayya da shi ambaton Allah to wannan ita ce muguwar maganar da ya hakaito mana daga ainihin wato kushiri daga shibli wanda kushiri ya kawo cikin satar kushiriya gashi ce lamma su ila mata tasalu fa qala idza lam ara lahu zakir aka ce yaushe zaka huta ne yace idan bai ga wani yana ambaton Allah wa dhikru hadha fil ghairati allati hiya min tariqi awliya illahi wa ibadihi salihin min a'zami almunkarat yace a ambaci wannan magana a sata cikin lissafin maganganu wai na waliyai maganganu wai na salihan bayi maganganu na masu nuna kishin sa akan Allah a ambaci wannan magana a cikin jerin giyar waɗannan abubuwa malai yace wannan yana daga cikin muguwar barna babban barna ne kawo wannan magana a cikin jerin maganganu na mutanen kirki ma barna ce
ومن القول الذي يبغضه الله ورسوله واولياءه من الاولين والاخرين كما wannan zancen Allah yana kin irin wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kin irin wannan magana waliyan Allah na farko da na karshe duka suna kin wannan magana ayyaru mu'minu an yuzkar Allah a ce wai mu'mini yana jin kishi dan ambaci Allah wai bai so ambaci Allah aw yazaru an tuntahaka maharimullah ko ku mu'mini kishi yake yi idan an taba dokokin Allah wannan nabin shi ne abin da ya kamata idan an taba an shiga haƙƙin dokokin Allah an keta alfarman Allah an yi sabon Allah to a lokacin ne ya kamata mu'mini ya ji kishi ba wai idan ya ga wani na ambaton Allah walaysa li hadha alqawli wajhun wajhun yuhmadu lahu wannan magana yuhmadu bihi ba ta da wata fuskar da za a yi mata tawili a ce mai kyau ce a yaba mata diye da kai ka kana so ka bashi uzuri ko ka nemi wata tawili babu tawilin da zaka nema ko uzurin da zaka bata wa amma qa'iluhu fala'allahu kana maslubal aqli hina qala dhalika amma shine maganar a yi a nema mashi uzuri a ce tayu sa'ad da yake yin wannan maganar an kwade hankalinsa ita maganar ba ta da wajihi da za a bata tawili amma shine maganar a iya nema masa mafita a ce tayu san da yake maganar nan baya cikin hayyacinsa saboda mene faqad kana kaseeran ma yazulu aqlu dama yana da tabin hankali shi a shirye kamar yadda muka ji a baya a lokacin kan shiga cikin hali na hauka da rashin sanin abin da yake to tayu san da yake faɗan wannan magana baya cikin hayyacinsa dan mun ji a baya cewa an saki an taba kai shi asibiti na mahaukata an kwantar da shi ba ɗaya ba ba biyu ba fa in qasadani anna ahadan la yadhkuruhu kama yasti ga ma'anar da magana ta dauka ma'ana ta farko tayu shibli yana nufin shi a ganin sa babu wani mutum da ke ambaton Allah kamar yadda ya cancanta ambaci Allah ko fallabi yastahiqu huwa al-ibadatu allati hiya haqquhu ala ibadi to sai mu ce mishi abinda Allah ya cancanta ayi masa shine bautata masa wanda bautatawa Allah haƙƙin Allah ne akan bayi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida wa Mu'adh bin Jabal a hadisi shahararre yake cewa ya Mu'adh atadri ma haqqullahi ala al-ibad ka san me haƙƙin bayi haƙƙin Allah akan bayi yace Allahu wa rasuluhu ala Allah da kai manzansa ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ku ka fusani sai manzo Allah yace haqquhu an ya'budu wa la yushriku bi shay'a haƙƙin Allah wato abinda Allah ya daura ma bayi abinda Allah yake expecting daga bayi su bauta mishi ba tare da shirka ba wannan shine haƙƙinsa wa huwa la yukallifu akthara min taqati kuma Allah subhanahu wataala baya kallafa ma bayi fiye da abinda za su iya wannan kaida ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha duk abinda kaji Allah ya daura ma bawa to ya daura mishi abinda zai iya ni babu wata bauta da Allah ya taba shar'anta ma bayi ya zama ba za su iya ba ma'ana ba kamar yadda misali lecturer a department din ku zai ba ku wani assignment da ba ku san kanshi ba ku rasa yadda za ku kulalu ba ku rasa gane me yake bi ba kamar yadda misali iyalan gidanka ko matarka za ta iya baka wani demand cewa tana son kaza kuma kaza din nan yafi karfin wadatarka ba kaga wannan ba wus bane ko to shi Allah a cikin hikimarsa da rahamarsa bai daura ma bawa abin da yake karfin shi ina fata mana fahimta yanzu misali da Allah ya zo ya ban masu kanta alqur'ani sai ya ce sune yatlunahu haqqa tilawati masu karanta alqur'ani yadda ya kamata a karanta shi haqqa tilawati na nufin aiki da alqur'ani fahimta sa da aiki shi to amma da yazo a cikin bayani game da zaka da alqur'ani a sallah sai ya ce faqra'u ma tayassara minhu sai aka bari lafazin faqra'u ba a ce fatlu ba to menene hikimar da ke cikin bambancewa a cikin sallah aka sa lafazin faqra'u saboda alqira'a duna tilawa a wajen ma'ana wannan yana nufin saboda abin da ke faruwa ga bawa a sallah in yi karatu a sallah zai karanta dan abin da ya iya kuma kowa zai yi wannan amma waɗancan masu haƙƙa tilawati wasu khawasa sai wanda ya koya ya iya
sannan kuma saboda a sallah kana fara sallah kuma da hadisi da mutaci cikin Bukhari da Muslim shedan zai fara kurda maka cewa tana kaza tana kaza tana kaza to wannan zai sa karatun da kake yi matsayin shi bai kai matsayin tilawa matsayin shi matsayin qira'a ne kuma Allah ya yabe duk da haka Allah ya yabe shi sa Allah ya bada ka'ida sananniya cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama amatahu ala alladhina min qablina wani tace ka'ida da Allah ya sanya wannan al'umma cewa ya yafe musu kuskure ya kuma bai daura musu abin da yake mai kunci mai nauyi ba to dan haka idan kai shibidi kana cewa wannan ibadar da mutane suke kare na ba sa ambatan Allah yadda ya kamata ku ki to ka sani Allah shi ubangiji shi ya hukunta cewa sa ambace shi gurgudan yawa kuma wannan da kaga suna iya yi din a wurin Allah Allah ya gamsu da abin da suke to kai me naka ciki ina fata mun gane wajin radin da yake mishi cewa wannan ambatan da mutane suke ma Allah to ya a wurin Allah sun kyautata wa huwa alladhi yu'maruna bihi domin wa ga wallazi yu'maruna bihi domin wannan shi ne abin da aka umurce su wa yaqbaluhu Allahu minhum kuma Allah yana karba daga gare su Allah ya karba ba kai ne wakilin Allah da kake da marking scheme da zaka gane cewa ambatan da mutane suke wa Allah ya gaza wato cut off point ba ana samun gane wannan hausatawa to ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wa in qasada annahum yuqassiruna fil wajib idan ku yi zama a shibli yana nufin mutane suna gazawa akwai abin da aka daura musu ba sai wannan wancan ambatan da suke yi bai kai inda shi yake so akai ba na biyu kuma shine akwai mutane da suke gazawa wasu su kin ambatan ma gaba daya wasu su takaita daga abin da yake shine mafi karanci fa ba'dul wajibi khairun min tarkihi kulli to ka sani ya kai shibli wannan ma'anar ta biyu ma bata tsira ba saboda mene saboda aikata wani sashi na abin da yake wajibi yafi fiye da barin shi gaba ki da wajibi ne akan kai sallah to ka zo ka riski sallan nan koda a tahiyya ne ko kai ta kai kade ma baka yi a jami'i ba kaga kai ta kasiri akan abin da yake wajibin ka ko to wannan yana yafi wanda bai san ba ai kowa zai fahimci wannan wanda yake yin sallah koda bai yin ta bai ba a ta da ikama da shi kullun ko kuma bai yin samun yin ta a jami'i ko bai yin ta cikakkiyar natsuwa kaga yana yin ba'dul wajibi ke to wannan khairun min tarki kulli yafi wanda bai yi gaba daya duk wani wajibi ka kwanta shi da haka fa ba'dul wajibi khairun min tarkihi kulli wa in kana hadha lidhikin fi nafsi yace to ma'ana ta uku idan kuma a cikin zuciyar shi akwai wani dik dik anan shine wato irin abinda kake ji idan misali kana son wata ƴa mace ka ji labarin wani na son ta wani abinda kake ji ko mace ta ji labarin wani na son miji wata na son mijinta ko kishi din nan da muka ji a bayan dan adam to idan wannan kishin yake yi in yaji wani ya ambaci Allah yana jin haushi dan me wani zai dinga ambatan Allah da shi ma yake ambatan Allah wa harajin fi fuadi yana jin nauyi a zuciyarsa fa hada min alghairati allati yubghiduha Allahu wa rasuluhu to wannan kishin abin ki ne a wurin Allah abin ki ne a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa sharrun min alhasadi wannan irin kishin yafi hasada matsala ka dinga jin haushin wani saboda yana tilawa alqur'ani ko yana zikirin Allah ko yana yawan sallah ko yana karantar da addini ko yana sadaka yana kyauta yana tsaye da sallah kai kana jin haushi dan me yake yin wannan to wannan muguwar fikira ce a cikin kwakwalwar mutum mugun hali ne wato kishi ne abin kyama a shar'ance kuma matsalar shi tafi matsalar hasada wanda yake ganin wani da ni'imar duniya yana fata ina ma ta gushi ba shine ma hasadi ba to munin aikin ma hasadi bai kai munin aikin wanda wai bai so ya gana bautawa Allah shi yana jin haushin gana bautawa Allah kaji ya kawo ma'ana guda uku duka ya rushe da aka tun farko ya ce mana wannan magana ba ta da wata fuska hadzal qawl wa laysa li hadzal qawl wajhun yuhmadu bihi wannan magana ba ta da wata fuska da za a yabe ta babu wani mai shudu hadha ma zakarahu lahu ما ذكره له مرة بعض أصحابنا الفقراء وفيه خير ودين ومعرفة ما لا يمكن أن يبقى للعباري نورا بنا مثالي إرواني يجي لك سكير وانا مثالا أكوي أبن دو وانا دك تكين متانم وانا سيكون تبقى سكة دامان يدس أما يجي متانم ما لمن زامنوس وشيو قلنا دامنوس يجي من بعد أصحابنا الفقراء daga cikin wasu muta wasu daliban wani dalibin mu wanda yake min al-fuqara al-fuqara a yaran malaman zamanin sibin kimiya shine abin da mu yanzu muke ce masu sufaye kawai ko a ce muridi ko dan dariqa shi suke ce mu fuqara ba wai fatara da ma'anarta na madda na economy ba ina fata mun ga da kan kace sun ce wani min al-fuqara to wato daga cikin mutanen da suka janye jikinsu daga neman duniya suka tinkari kawai sarkake zuciyarsu sai a ce ya zama cikin fukara kamar da a zamanin sahabbai ake ce musu al-siffa al-siffa ko al-siffa bidam waɗannan su miqdadu ibn mas'udin da su abu huraira waɗanda suke zama farkon al'amari a masallaci ba su da magida to kaga su ba su da wadata da kuma suna da abin nan karfin wato ibada da gutar Allah to daga baya sai aka zo ana ce musu al-fuqara mutane irin waɗannan masu muridanci tare da canzawan salon muridancin daga wancan na zamanin salaf to a yanzu kuma su ake ce ma sufaye yace to daga cikin wasu sufaye wa fihi khairun wa dinun wa ma'rifa wannan mutumin kirki yana da alkhairi yana da kula da addini kuma yana da ilimi annahu kana yusalli bil layl aka ce wata rana yana sallar dare fa qama akhar yusalli sai wani mai yake yana sallah qala sai yace fa akhadatni lil ghayra sai kishi ya taso mun yana ba ibn jami'a labari ne sai Allah ta malam wallahi ran nan na kwanta da na tashi ina sallah a masallaci kawai sai naji wani shi ma yana sallah wato irin botar nake wa Allah shi ma yana yi sai kawai kishi ya taso mun فقلت له سيني ابن تيميه نتي مشي هذا حسد تو wannan ba imani bane ba tauhidi bane wannan hasada ce wadiqu aqanin wa zulmun laysa bighayra wannan hasada ce wadiqu aqanin da kuncin wuri asalin aqal shine farfajiyar ko makwantar raquma garken raquma kenan kushi ake ce ma aqal asali sannan kuma ana ce ma abu mai wari a ce mishi aqina kamar yadda aka ce da aka ce aqinal adim fata irin fatan nan da ya kasance ga kwana ɗaya biyu ba sai su goma waje gaba ɗaya ba to sai a ce aqina ta yi wari to daga ana iya ba da ma'anar fili yana kuma zuwa da ma'anar wani smell to daga nan bai fito kan ma'anar fili din da yake wadiqu aqal da kuncin zuciya والظلم اللي كما الظالمش ليس بغيرة باكيشي بني باكيشي نيدا هذا عيبا مكا عقبا ونشي منك لتككي إنما الغيرة إذا انتهكت محارم الله كيشي دا الله يكسو مسلمي يي شيني إذا انتقى ون أبدك تكيون أن كيت وتعال فرمات الله إذا كتا أن يشركا كو أن عيبة القرآن كو منزن الله صلى الله عليه وسلم كو أن ساقى والله تهيني أيرك تكيون من ينزل بيه cin riba ko bokanci ko zina ko sata ko shan giya ko saba wa iyaye ko fasadi a bayan ƙasa to wannan shine musulmi sai ya ji kunci da damuwa a cikin zuciyarsa to shine imani wallahu ta'ala wasi'un alim Allah mai fadin ilimi ne mai fadin mulki ya sako ibadahu al-awwalina wal akhirin Allah ya wadaci bayinsa na farko da na ƙarshe duka bayi su miƙe suna bauta Allah ba zai ƙara da komai ba kuma ba za su fi ƙarfin abin da yake buƙa yace a ina bauta ba dan haka karka ce wai an yi tarayya da kai akan bauta Allah dan haka ba kyauta maka ba mata ka bace wa huwa yuhibbu zalika Allah yana son bayi su ta bauta wa ya'muru bihi Allah ya umarni da bauta wa yad'u ilayhi Allah ya kirayi bayi zuwa ga bauta fa kaifa yabudul mu'min ma yuhibbu to ya mu'mini zai ki abinda Allah yake so mu'mini baya ki abinda Allah yake so wa hadha alqadar waqi'un waqi'un wa hadha alqadar waqi'un fi kathirin min arbabi al-ahwal uki wa hadha alqadar waqi'u kathirin min arbabi al-ahwal wannan irin tunanin na jin haushin wani da ke yin irin bautar da kake yace to shine waki inda dama daga cikin arbabul ahwal masu cewa suna shiga cikin wani hali na kauna ko kutsawa cikin wato a gyaran zuciya ba su kare ba jama'a wannan ya daga cikin hanyar da iblis yake labbasawa mutane da dama daga cikin masu harka addini za ka ga suna da irin wannan kishin da junan su kuma batace sai kawai kai Allah ya raba ka da ita akwai mutane da za ka ga misali suna koyan wani ilimi mu dauki misalin masu koyan hada alqurani ko masu yin musabaqa so da daman su suna fata abokin hamayya sai ya fadi ba su su ga iya qurani ne da suka iya ana ta Allah Allah a mai danja ana so ya samu naqasu in sallah yazo yana ja ana ta lissafin me ya kurakuran sa ana jin dadi idan ya kuskure ana jin takeici idan ya dace haka masu wa'azi baya so ya ji muryar wani ta daukaka a wa'azi ko a karantawa wannan ma mummunan hasada ce jama'a kamar yadda muka ji malaya yace wannan yafi hasada muni wannan wani nau'i ne na talbisi da iblis yake yi mutane haka nan masu taimakawa addinin Allah da dukiyar su mutum ya zama cewa bai so ya ji wani ya taimaka sai shi har ma in zai yi wani aikin alkhairi yace baya so wani ya musharaka ko da zai ce zan gina muku masallaci amma da sharadin ban so kowa ya sa ku sisi to wannan wani irin tunani ne kenan kar ku karbi wannan sharadin domin ba daidai bane masallacin manzo Allah sai sama da ku kowanne masallaci alfarma bayan Ka'aba ba annabi ne kake gina shi haɗu aka ya gina da shi annabin da sahabbai Ka'aba annabi Ibrahim ya gina shi da danshi Ismail kaga ne iya ka alfarma kenan wannan masallacin to me zai sa wani yana so ya gina muku masallaci don Allah amma kuma sai shi sharadin cewa to ni ban yadda ko bulo wani ya kawo ba ba daidai bane wannan domin wannan yana kiran mutum zuwa ga wannan tunanin cewa ni kadai ne zan yi wa Allah aiki ko irin wannan aikin da nake wa Allah ban san wani ya tarayya da ni a cikin sa abinda Allah ya ce ayi musabaqa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu in wani ya kawo kai ma ka kawo in ya ƙara kawo kai ma ka ƙara kawowa kamar yadda sahabbai suke idan masu wadata suka kawo talakawa kar mu zauna kawai tafidu ayyun min adbi hazanan Allah ya ji duma yin fikun ko to kuma tsaya iya nan sai mu tashi yadda sahabban suke sai mu tafi ka je kai dako ka je kai ka ci bashi ka je kai kaza in kana da wani wata ajiya ka je ka fasa ta kai ma ka kawo a aikin Allah abin da ya dace ke idan ana wani aiki da addini kowa ya kokarin bari ya ga shi ma dalile ne zai yi wannan ya zai ya samar da wani gudunmuwar shi ta shiga ba kawai ya fada Allah ya ce to mu dai sai dai mu ta addu'a lokacin addu'a daban lokacin kuma aiki daban to da haka waɗannan ayyuka da mutane suke ko dai da ilimin su ko da dukiyar su ko da jikin su na ibadoji ba daidai bane idan kana yi ka ji ba ka son wai wani ya yi ba daidai bane wata kofa ce ko wani window ne da iblis ke shigo maka kai mai biyayyar Allah dan ya lalata ma aikin ka baka sani ba da haka sai mun kiyaye wannan jama'a kai kokari kada zuciyarka ta zama tana da jin kyashi da kyamar wani ya irin aikin alkhairi da kake yi kuma fiye da wanda kake Allah ya gafarta wa malamin Malam Albani Zaria rahmatullahi alayhi yakan ce kai da kake da'awa ai kamar mai gyaran kwata ne akan layi idan ka fara gyarawa daga wannan end din daga karshen dama in ka ga wani ya dauko daga karshen hagu to ya kamata ka fara murna ne kana shawo kana mai godiya cewa wannan yana taya kai wai ka dauki fitina cewa me yasa kake taba min kwatata ai ka gan gyaran kwata ne ba wanda zai wannan tunanin ko a ce a ranar sanitation ka fito kana gyara abin nan lambatu din anguwa da kai kadai ne kana ta tsaki kana gyarawa kana ta jin wari sai ka ga wani mai gida shi ma ya fito daga can da manjagaran shi ya gaishe ka shi ma ya fara ja to kaga zaka ci kwarin gwiwa ne mu cewa to mun zama biyu hala mu zama uku to haka ya kamata mai da'awa ya ji idan ya ji wani na irin da'awar sa ya ji dadi ya ji kwarin gwiwa kai ya ji kishi da hasada haka mai aikin alkhairi inda kai kadai ke taimakon wasu mutane suna a masallaci kai ke sai musu lantarki kai ke biyan kudin masu kwashe kashi kai ne in taya sai fashe kai zaka saka kana yi kana jin wasu cewa ba sa taimaka maka in Allah ya kawo wani zai ji ka ji dadi ka samu abokin tayawa kar ka jawo shi ka ce waye gyara nan wazan
to wannan shine abin da ya kamata mu sa tunanin mu akai kar ka sa tunanin ka akan irin wancan marke hatta yaqtulu ba'dhum ba'dhan an yi haka har an yi kashe-kashe har ana kashe-kashe a wadancan zamanin kamar yadda a wannan zamanin ko kun san cewa a harkar musabaka jama'a har asiri ake za a yi ma dan musabaka asiri cewa in ya hau kujerar ya rikice harshen shi ya daure kaji an jawo mutum sabbi ya kasa kuma alarama ne gangar to wani lokaci abokan hamayya a cikin wannan harkar musabaka suke zuwa su hada mishi wani kulubboto in Allah ya nufin jarabta shi da wannan abu sai kawai a ji ya rikice ana samun irin wannan waye ta'adda babu mu ala babu ko wannan sai ya ta'adda ga wani ya ji mishi rauni ko ya bata shi wa yu'dhi ba'dhum ba'dhan wannan sai ya cutar da wani kamar yadda za a samu misali wani malamin ya wani malamin sharri ko ya hada shi da ɗan sanda ko ya mishi kage ko kazafi wa yaquluna hadha ghayratan ala al-haqq su faye in suna yin irin wannan sai su ce wai kishi suke akan Allah wa inna ma huwa ta'addin li hududihi malai ya ce ba kishi ba wannan ketare iyakan Allah ne wa zulmun li ibadi wannan zalintan bayin Allah ne wa saddun an sabili wannan kare mutane ne daga bin hanyar Allah wa tamthilun fi lil haqqi ta'ala kuma suna kwatanta Allah subhanahu wata'ala ne bil mar'ati da mace awil amrati ko da yaro wanda yake shagiri alladhi yataghayyaru alaihim alfusaqu lidaiqil mahalli ghayr al-ishrak wanda fasikai suke kishi a kansa saboda wurin yayi kunci shi Allah bai da kuncin da za a ce wai sai dai mutum ɗaya ko ya bauta mishi at a time ba kaman mace bane wanda kunci mahallin mutum ɗaya ne kamata ya kaurace ta ya aure ta a lokaci guda bai kamata kuma wani ya tarayya da shi a gurin kaurata ko a gurin jin daɗi da ita ba wannan kaga mace ta halas ke to su kuma masu yin irin wannan lalata da muka ji a baya ta mu'amala da maza su ma suna yin kishi da maza da suke mu'amala da su ba su so wani ya tarayya da su kamar yadda za ka ga misali mutumin da ke neman karuwa yake dadiro da ita yana kishi akan ya ta yi wani dadiro kamar yadda miji zai kishi akan matarsa yayi fushi idan ya same ta da wani abu na rashin gaskiya ko hulɗa da wani namiji bare to haka za ka ga mai neman karuwa dadiro ke na yake ci mishi ko sai ka ga wani ma zai mata dukan tsiyama ce ya ji tana karɓan kuɗi a gun wani kowa na ma saurayin ta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga sun kwatanta Allah da irin wannan yanayi aikin su na nuni zuwa ga irin wannan kwatanci malam yace zalika min talabin fasadi wal ulufi fil ard wannan neman barna ne da neman daukaka a bayan kasa ta hanyar barna wa talabul linfiradi bit ta'allum da kuma neman wai su suka daiki da bautawa Allah la li ajlillahi ba suna yin haka dan kauna Allah bane suna yin haka ne dan kansu kawai lakin li ajlisti ilahi ala al-ard so suke su kowa a bayan kasa duk wanda zai ce bai so wani ya karanta da sunna sai shi to girma yake ne ma a duniya ba neman addinin Allah yake daukaka ba duk wanda zai ce bai so wani ya tasbihi ko ya ambatan Allah ko ya alqurani sai shi to ba yana yin haka ne dan son da yake wa Allah ba dan son kan shi ne na san zuciya so yake a ce kawai shi kadai ake ji ko muryar shi kadai ke tashi ko shi kadai aka sani da wannan aiki malam yace fa huwa min al-kibri wal hasad wannan girman kai ne da hasada min jinsi zambi iblisa wa fir'aun irin zunubin iblis ne da irin na fir'aun shi zunubin iblis shine hasada da girman kai da yayi annabi adam uban mutane haka shi ma fir'auna zulumin da ya shi ne hasada da girman kai da yawa annabin Musa wa akhidna adam da wannan dan uwan annabi dan gidan annabi adam wato alayhi annabi abu ne adam bil haqq shi ma ai hasada ce da dayan yayi aiki aka karba id qubila min adima wa lam taqabal min al akhar sai ya hasada haye kisan kai la min a'mali awamil khalq wannan bai daga cikin aikin daukacin al'umma fadlan am mu'minihi ballantana kuma a ce daga cikin aikin mu'minai fadlan al awliya illahi al muttaqi ballantana kuma a ce wai wannan irin aikin ne na waliyi kaga su masu irin wannan tafarkin suna riya cewa su waliyai al safin su waliyai to amma irin wannan aikin ba irin aikin waliyai bane jama'a
na ƙasa da su ma gama garin muminai ba irin aikin su bane na ƙasa da gama garin muminai shine gama garin musulmai su ma duka ba aikin su
ولهذا نجد امثال هؤلاء من اقل الناس غيره اذا تركت محارم الله
yace kuma saka zaka ga irin waɗannan masu wannan mugu tunanin sun fi kowa karancin kishi idan an taba asalin hurumin Allah basu damu da su ga ana shan giya ko ana zina ko mata na yawo tsirara ko ana cakudin ne maza da mata ko ana cin riba ko ana saba wa Allah duk wani sabo ba da musu ba wa yakunul mu'minuna minhum fi ta'alum musulmai mu'mini na shan wahala a hannun waɗannan mutane a hannun waɗannan waliyan mu'mini na shan wahala wal mushrikuna minhum fi raha amma mushrikai suna cikin zaman lafiya ki za su iya gaitan su maulidin su za su iya alliance da su amma mu'mini kullun cikin bala'i suke daga al'amarin waɗannan irin mutane diddu ma na'ata Allahu bihi mu'minina kaga aikin su aka san abinda Allah subhanahu wataala ya siffanta mu'minai haifi kala da yake cewa ashidda'u 'alal kufari ruhama ubayna masu tsanani akan kafirai masu tausayin juna da kuma faɗin Allah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin masu kankan da kai ga mu'minai masu ƙarfin izza akan kafirai to su kuma sai suka juya wannan abun ya koma suna kankan da kai ga kafirai suna izza ga mu'minai suna tsanani ga mu'minai suna tausayawa kafirai malaka ci gaba da cewa fa sha'anuhum min jinsi al-khawarij alladhina qala fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam al'amarin su yayi kama da na khawarija wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da su yake cewa yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan suna kashe masu musulunci su kyala kafirai wannan ya daga cikin aikin khawarija wanda hadisin Abu Sa'id al-Khudri mun ji shi a baya hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sifanta khawarij yake cewa yaqtuluna ahla al-islam khawarija yan kalakatu da yan boko haram da duk wani khawarija aikin su kashe musulmi mutuna fa Allah ilaha illa huwa suna kashe shi su buga bomba a masallaci a kasuwa a gun jana'iza ta musulmi su kashe musulmai ga kafirai nan birjik ba su kashe su ba to haka su ma waɗannan sadda musulmai su amintar da kafirai su sanya musulmai cikin kunci da wahala su bar kafirai suna sakata suna walawa wa amma al-madhhabu ath-thani fa innahu qala bale yace mazhabin na biyu wato na shi wancan da aka ambata ash-shibli fa innahu qala yace wato shi al-qushayri yana fadan mazhabi na biyu game da waɗannan mazahib wato fassarar da suke ma irin waɗannan maganganu yace wa minan nasi man qala innal ghayrata min sifati ahlil buda bada'i wa innal muwahhida la yashhadu al-ghayrata ولا يتصف بالاختيار وليس له فيما يجري من في المملكة تحكم بل الحق سبحانه أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي ثم انتنا وانتنا تندي يكي شيني مذهب فرقو دي أمبتا غمدا مذهب يقول أكو نا سوفا يغمدا معامل السودكيش وانتنا شيني مذهب ما سجنن a jahaushin duk wani wanda yake idan ka kai ka kawo a cikin walitaka to baka son wani ya kira abin da kake shine wannan da yake mana bayani to sai malhabi na biyu yace wa minan nasi a cikin malamai sufaye akwai man kala wanda yace innal ghayrata shi kishi min sifati alal bada'i yana daga cikin siffofi ne na mutane na karkara wato gama garin mutane wa innal muwahhida amma su masu irin wannan tauhidin wanda suka kai matuƙa a irin tauhidin su suka yi wusuli la yashhadu al-ghayra shi baya ganin wani abu da yake shi wala yattasifu bil ikhtiyari ko ba yi da za'i na yaki ko ya so walaysa lahu fi ma yajri fil mamlakati tahakkum duk abin da ke gudana a cikin masarautar Allah baya iya control din komai shi wannan mutumin da ya kai mu wahidi bal al haqqu subhanahu sai dai shi Allah madaukakin sarki aula bil ashiyai shi ya fi cancanta ya jujjuya komai fi ma ya qadi ala ma ya qadi cikin abinda Allah yake hukuntawa akan abinda ke Allah yake hukuntawa wannan ma magana ce mai nauyi kwarai zai mana fassara ta wa qala sai kushayri yace sami'tu shekha aba abdurrahman sulami rahimahullah yaqulu sami'tu aba usman al maghribi yaqulu al ghayratu min amali al muridina fa amma ahlul haqaiqi fala sai kawo ya kawo hujja kamar yadda ya saba bayan ya faɗi magana yakan kawo hujja daga malaman su na sufai yace Abu Abdurrahman Sulami Allah ya gafarta mishi yace naji Abu Usman al-Maghribi wato Sa'id dan Salam kenan al-Qayrawani wani babban malamin sufiya da ya rasu shekara ta 373 yana cewa al-ghayratu kaga dai shi kishi min amalil muridina aiki ne na muridai na kolaye kenan na kanana wa amma ahlul haqa'iq wadanda suka yi musuli fala ba sa kishin komai kala sai kusheri yace sami'tuhu yaqulu naji shi yana cewa sami'tu wato naji Abu Abdurrahman Sulami yana cewa sami'tu aba nasrin al-asbahani yaqulu sami'tu shibli yaqulu al-ghayratu ghayratani kishi kala biyu ne fa ghayratul bashariyya ala al-nufus kishin da mutane suke akan zakata wa ghayratul ilahiyyati ala al-qulub akan rayuka ne ghayratul ilahiyyati ala al-qulub kishin kuma Allah akan zakata qultu ibn jamia yace amma nafiyul ghayrati mutlaqan wa ja'aluha min amalil muridina kore kishi ga baki daya da sanya shi a ce aikin muridai ne fa hadha yudahi qawla man yashhadu tauhid ar-rububiyya wannan yayi kama da mutumin maganar mutumin da ya shaida cewa Allah mahalici ne wa anna Allaha khaliqu kulli shay'in wa rabbu mutumin da ya shaida cewa Allah shi da ci komai kuma shi ya rene komai wa maliku kuma Allah shi mallaki komai la yashhadu tauhid al-ilahiyya amma bai yadda abautawa Allah ba kuma yastahiqu rabbu min ibadatihi wa ta'ati baya shi da cewa Allah ya cancanci bauta da da'a wa ba'at rusulihi Allah ya cancanci ai manzannin shi da'a fala yufarriqu bainal mu'mini wal kafiri irin wannan bai raba tsakanin mu'mini da kafiri wal a'ma wal basir da mai gani da makahu wal zulumati wan nur da haske da duhwai wa aljannatu wa alnar da wanda suke yan wuta da suke aljanna akwai wato wanda suke da irin tunani cewa indai ka yarda akwai Allah kawai shikenan ba sai ka bauta mishi to din mai cewa kishi babu kishi ya kore shi ga baki daya to wannan irin maganar shi take kama da irin wannan magana malai ce wa hada min jinsi qawlil mushrikin allazina qalu law sha Allahu ma ashrakna wala abauna wala haramna min shay'in fa innal mushrikin sadadu bil qadri ala nafil amri wan nahy wal mahbubi wal makruhi wat ta'ati wal ma'siyati wa man salaka hada al maslak fa huwa fi naw'in min al kufr al mubin bari mu tsaya a wannan gaba saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba wanda zai madarasi na 98 kenan insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi